ilimi garkuwar dan adam
tan hakika ba da tangarda ba kalji marar ilimi abun rainawa
masarawa assalamu alaikum barkamu da warhaka barkamu da sake saduwa a cikin wani sabon shirin ilimi garkuwar dan adam shirin namu na wannan mako zai leka a jihar Plateau ne inda kuma yake cibiyar da wani dattijo dan shekaru 70 da ya kammala karatun digiri a jami'ar Jos bayan kasancewansa dan shekaru 70 da haihuwa har ila yau ya kasance wanda yayi nasarar samun shaidar takardar first class ba dai zan jaku da nisa ba zan hada ku da wakiliyar mu Zainab Babaji domin jin tarihin wannan ban Allah daga bakin sa
sunana Ben Lutnan Duamlong
Tuko za ku ga mana takaitaccen tarihinka.
A haife ni 1953 a Pancin ko dake ni daga Shandam ne. Babana je Kodagu a can. He was the staff of the local government authority then, NA. To a wajen aka haife ni kafin shi dai he was an auditor. So muna tafiye zuwa garuruka da yawa lokacin province ne. So inda lokacin makaranta ya kai sai ya ga sai shi ya lura cewa ba zai wadaita ya rika tafiya da ni ko ina ba sai ya banni a Bukari ne makaranta a wajen lokacin ya je University of Ibadan karatu 1958-59 so da ya gama sai ya dawo Shandam daidai independence ta da independence sai muka dawo Kaduna lokacin sai na shiga primary school a Kaduna ya saki bari na wajen ya koma Maiduguri to yana Maiduguri ne Allah ya dauki ransa mun je long break muna dawowa a Bauchi wani ya dauke mu zai kawo mu Jos sai sama jirgi mu koma Benin da kanina sai muka hatsari sai suka zo da shi da abokinsa daga Maiduguri suka zo suka dibe mu suka koma dan shi ma yana da tafiya England for medical check up a lokacin 1964 lokacin na aji hudu primary so inda muka ji da muka koma Maiduguri muka stay about 1 week sai muka dawo sai muka zo Kano dama shi abokinsa zai je Kaduna sayan mota shi kuma zai je UK for treatment sai muka je da abokinsa ashe Allah ya hada ya sa ya ban mu hanin abokin nasa ne dan ni a hanin abokin nasa Malam Goba Aliyu biyu a hanansa na gama makaranta you know a Maiduguri yes daga Maiduguri sai naje supply harkan ball dan ina secondary 2 nake playing for Northeast State a lokacin as their goalkeeper so da na gama makaranta sai na koma supply New Nigeria Bank a lokacin sun sai amukwe sai na shiga da Allah zai abin sa within 6 months sai na samu shiga Green Eagles yes
Green Eagles na Nigeria kenan
so daga wajen there was no looking back na shiga harkan kwallon da zafi
fara samun ci gaba zuwa kasashen waje
muka je Germany sai Allah ya saki ba mu sa'a kuma mu ukun da muka zo daga Nigeria we came first second and third muka dawo Lagos sai aka bani aiki a National Institute of Sport din as a lecturer so daga wajen after some time sai na saki dawo Jos da na dawo Jos sai na zama coach din Mighty Jet na coach Mighty Jet din Plateau United a Jos to na daga nan sai na fita na samu coaching din teams like Kano Pillars na coaching teams like Kaduna United Gombe United Bauchi Winti na coaching Iwanyao National na Owerri so na coaching din sai na samu zuwa national team na je national team first under 20 daga under 20 sai aka made ni under 23 daga under 23 sai aka made ni Super Eagle yes
kenan kai coach ma kwallon kafa na kwaloluwa na Nigeria
yes mu muka kai ɗan wasan Nigeria Korea Japan the 2002 na cikin mataimakan Onigbende
to daga wannan lokaci kai coach kusan za a ce ka kure ka kai kwaloluwa na aikin kwallon kafa kenan a Nigeria daga wurin kuma sai ina ka dawo
sai na retire aikin kwallo ba retire amma ni sai na shiga cewa kai abubuwan dangin yadda ake tafiyar da abubuwan a Nigeria mun ji dadin sa ba sai na ce kai farko yadda kwallon mangoron huta.
In aka ce ka bi bayanin baka ji dadi ba, me yake faruwa fagen kwallon kafa?
Da yake tafiyar da abubuwan kwallon kafa a Najeriya bai kamata ba, you know, yan kwallo da coaches suna shan wahala unnecessarily. Yes,
to bayan ka retire ka dawo ka zauna ne kawai a Jos?
Na dawo na zauna Jos, shine sai naga kai ba zai yi wa ba dadi kullun nothing na so ani kuma I'm a restless person, bana jin dadi. Yawa so muka zauna da shi abokina professor, sai muka mun ce barin je philosophy
jami'a kenan.
Can sai nace kai akwai abin da nake sha'awa, I enjoy it ina dan yaro, me yasa fa zan yi wannan ba?
Kafin nan kai retire kuma kusan shekaru sun ja, me ya baka sha'awan cewa bari ka koma jami'a kai karatu gaba daya ma kamin ka duba wani course kake so kai?
Abin da ya bani sha'awa shine cewa ina jin dadin challenges,
kalubale.
Ina son kalubace kaina, shine nace to bari wannan. To na ga miki nace ni bana iya zama waje daya, na fi son kullun ana wani abu. So nace kuma wannan zai taimakawa yara, in suka ga cewa dattijo ya je ya zauna cikin su, watakila zai taimaka su ma su dan su sit up. And yes,
to masu raro, saboda kuran lokaci a nan shirin namu na wannan mako zai daga aya, sai mako na gaba za mu dora a madadin Zainab Babaji da kuma Julie Laser Creation da ta bada umarnin shirin naku Baban Yusuf Brown ke cewa a huta lafiya sai wani mako.
An hakika ba da tangarda ba, kan ji marar ilimi abun rainawa, himma da kwazo kokayin mushinku, jama'a kiranmu nake bisa dagewa.